karanka yesu ka wonka za ka yin shi duniya na ni da yake ka yin za te ni gbadan an tiyon zo a yin shi a tsubatro a ya ta tsankyan kun zan ka tuk an tiyo san zo a yan braga fa yin shi ba ku ya la zaro ramnu na sare ku ya buba gap ayin kwai ka nan yan tubji zo ka ga shan pimpin kin yana na ni kwai ka bian ka ne dabba tun ri ayin honnu na la zaro ku annan ta zo an tiyon zo a mayan ku ba ku net
Abanduke,
kwanasumone. Hey, 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 hey,
hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Let you get down from Basha Quad. A babu red dillion zook tea. Unzug no zoka vunkayaka tung don kani.
Bakut ye. A bad down to vungashin yadin jitki badan one. A nan yad a tazan yake badan one. The one man yan yakayan in the badan jitba. Buy no moon yakaran don a baka rekazaniba. And chungs are no sure.
Then yanai tum lazarus nana de bombam of funsu bashika dun yakani. Kai na kan kunan nasu bace ba ni shin
ba ku ciye ku yi atkaryon ba ku ba wai bin shin bariya ka zaba shi fana ni ba ni shin ba ko ya ta zadu ku ka funa su bace ba kwandan yayi su da cino kamran ni ayi duku a shiya nya tie karyon ka yi ribu ruwa ka tu yanyin black soup ka za yi mani kui mana saka bun ka yandon Yay so cool, a gaza san kayat kabung. Kayanum tad nataza, when young as you sat kabakaza. A narioka to yanunu, a kutsubi, and a swak of vunkana subusa never. Kauraka yong yoka tunkyanga yanni, a kunai, and not so one with the zara. And ba satka yawanka, and up ranga yaza tsankyanga no mium kazani. Richard yidan tubana no swak of vunka yan donkaniba. Yoka to yanginunani, karak tud. Sai karam da ku karama babun shi ba bawun bayan nyan tyo ba jide nyine kyanga hoku ya takaruni mpanya koge da nin nyan ya tye kyanga mane ni zinun ku yi ba yayi su ba diyin no yan tuba nan na san an we nat ka vaya ne su cheda da shimi ka funi ku ya kwatin chonkyang amma su cheda ni shadi yesu ni kubji ka hwad ba nya ya tu tare yin ka yan yin ai na ji ka saka nan nun swat baya da kununu ne bari ya ka zahiwa zan fani kubji asha duniya jin su can wana duk wanda ban kyan abji ka funi na yare gwa dan kyan karin wan ba tu ba ka fun su biye su